الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد وديتا تبتا وبنجي سبحانه وتعالى wanda ya sake kaddara haduwarmu wato domin ci gaba da karatunmu na Irshadus Salik wanda ya fi shahara da askari a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu a cikin fasali wanda yake bayani akan wato abubuwan da suke wajibi ta wanka da kuma sifar yanda ake yin wanka kamar yadda ya gabata a karatu wanda ya gabata. A yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan wata mas'ala daga cikin mas'aloli na fiqhu wanda shine idan ya zamanto mutum baya da lafiya saboda rauni a jikinsa yayi yawa da sauransu to wannan fasali zai tattauna akai. Na'am.
Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalun. Jarihun aksara jasadihi aw a'dha'u wudu'ihi fardu tayammum wa la yujzihi ghusl sahih.
Shikenan. Faslun, rabewa baina ma mada wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala. Jarihun aksara jasadihi, wato launin mafi yawan jikin mai alwala ko mutumin da zai yi wanka na janaba, idan ya zamanto mafi yawancin jikin nashi ya zamanto rauni ne, kashi biyar cikin shida ko kashi hudu cikin biyar ko kashi biyu cikin uku ko kashi uku cikin hudu, to wannan duka a kasaru jasadihi ne, ya zamanto dukkanin shi yana da kwai rauni a jikinsa tarkaf, amma ya zamanto kuraje ne, amma ya zamanto rauni ne na yanyankewa da sauransu. Aw a'dha'u wudu'ihi, ko kuma gababuwan alwallarsa, ya zamanto mutumin da zai yi alwala kashi uku cikin gababuwan da ake wankewa a cikin alwala dukkaninsu ba su da lafiya, ya zamanto fuskar shi tana da kwai matsala, hannayen shi suna da matsala, amma ƙafafuwan shi ne kaɗai ba su da matsala. To kaga wannan aksaru a'dha'il wudu'i laha jiraha, wato mafi yawan gababuwa na alwala suna da kwai wato rauninnika. To farduhu tayammum, farillarsa shine zai yi tayammama, ma'ana yantaqilu min alwudu'i aw alghusli ila tayammum, zai ciru daga wannan alwala sai yayi tayammama, saboda addini na musulunci a kullum babu tsanani a cikin shi, addini yana cike da sauki, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, idan ya zamanto mutum baya da lafiya, idan yace zai yi amfani da ruwa wannan raunin zai iya karuwa, ko ya zamanto an samu ta'akhurul bur'i, ko ya zamanto an samu ziyadatu maradin da sauransu, to addini na musulunci ya halitta wa mutum wato yayi alwala, yayi taimama kambacin wannan alwala, ko yayi taimama kambacin wannan wanka idan wanka ne ya kama shi. An gane da kyau. Wala yujzihi ghuslu sahih, amma ghuslu sahih, wankewa lafiyayyen baya isar mishi ya zamanto ya wanke lafiyayye ya shafi wanda yake mai matsalar, wannan baya isar mishi. To amma malam, abin da ya kawo ba shi bane magana wanda take rajiha a malikiyya, kamar yanda malaman malikiyya suka tafi akai ghuslu sahih, idan ya zamanto dan kadan ne kuma wala ya tadarraru, wato aljarih, wannan za a wanke babu laifi, kamar yadda Sheikh Abubakar al-Kadnawi cikin littafin Asalul Madarik wato ya kawo ya ce wa ma sha alaihi al-musannif min adami ijza'i ghusli sahihi ghairu rajihi, abinda malam ya tafi akan shi na cewa idan mutun ya wanke lafiyayye bai isar mishi ba, wannan ba shi bane magana wanda cike rajiha a malikiyya. Wal rajihu wallahu a'lamu annahu yujzi'uhu ghuslu sahihi idza lam yatadarrar bi ghuslihi wa yamsahu al-jarih, yace magana wanda take mafi rinjaye kaso mafi tsoka cikin malaman malikiya kashi 70 cikin 100 abin da suke kai shine wankewa lafiyayyen nan yana isar mishi idan ya zamanto mai rashin lafiyar ba zai cutu ba idan aka wanke lafiyayyen kuma sai ya shafa akan wannan rauni din wannan shine abin da malaman malikiya suka tafi akai yawanci daga cikin su to amma shi malam akwai waɗansu masalai dama wanda ya saba wa jumhurin malaman malikiya wanda kuma shi ma yana da kai waɗanda suke atba din daga cikin malikiya akwai waɗanda suke da irin wannan kin ra'ayin amma dai abin da malikiya take kai wato shine gaslu sahihi idza lam yatadarrar bihi aljarih wato la ba'sa bihi na'am an gane ku
na'am wal masfu
na'am
bilatil juruh bilatil juruh yasiri fa annahu yamsahu alal jazairi ولا عسائد المضطر إليهما
نعم بجمع
وإن شدهما مهدثا أو تجاوزت الجروح فإن زعهما متطهرا للتداوي بادر إلى مسحهما بعد شدهما
نعم
بعد شدهما
هو
نعم ولغنائه غسل موضعهما موضعهما فإن سقطت في الصلاة قطع وفعل نعم قضاء وفعل ما لزمه وابتدا
تو شيكنه تو da yace wala yujzihi ghaslu sahihi wal masu wato wankewa lafiyayye da kuma shafa akan wanda yake mai rauni baya isar mishi to wannan wal masu cikon fadar wala yujzihi ghaslu sahihi wal masu ne bi khilafil jurhi al yasir sabanin rauni wanda yake dan kada rauni wanda yake dan kadan wanda bai huce kashi daya cikin biyar ba to wannan babu laifi mutun yayi alwallarsa sai ya shafa akan shi an gane ku ina ga ya kawo maganar mai iziya yace wa yushtaradu fil masih al madhkur an yakuna jullu jasadihi sahihan aw jarihan wa la yatadarraru idza ghasala sahiha fa in kana yatadarraru bi ghasli sahihi aw kana sahihu qalilan jiddan كأن لم يبقى إلا يد أو رجل فإنه لا يغسل الصحيح ولا يمسه على الجريح بل ينتقل إلى التيمم wato yanda mai iziya shi ma ya tafi akai shine wato sabani yanda shi malan din ya tafi akai bi khilafil jurhi al yasir sabanin rauni wanda yake dan kadan fa innahu yamsahu alal jaba'ir to hakika shi wannan mai rauni din yana yin shafa alal jaba'ir akan magani wanda aka zuba a saman wannan rauni din aljabira asalin aljabira shine kararuwa na dori su ne ake ce da su aljabira icce wanda ake dora mutum idan ya karye wannan shine aljabira to amma yayi amfani da aljaba'ir anan yana nufin aladuya wato maganin nuka wanda aka zuba akan wannan rauni din saboda ya zamanto wato al'asaib ya dace da maganar an gane ko fa innahu yamsahu alal jaba'ir to hakika yana yin shafa akan wadannan magani wanda aka zuba a saman wannan raudi idan ya zamanto an zuba magani akai wato asalin yanda yake din da yace bi khilafil jurhil yasir fa innahu yamsahu alayhi idza lam yakun alayhi dawa wato zai yi shafa akan raunin ne idan ya zamanto babu magani akan shi ma'ana raunin gashi nan a fili karara ba a zuba ba magani akan shi to shikenan in ya wanke lafiyayyen to in ya zo kan raunin sai ya shafa akan shi to fa in kana alaihi dawa to fa innahu yamsahu ala dawa yana yin shafa akan wannan magani din in an zuba magani kenan yanzu da aka zo da yaje shi dama sanan sace ta taba shi ko wani abu sai aka kai shi gurin masu magani na galgajiya sai suka zuba mai magani na kai to shikenan da in yazo shi yana alwalla to gabar da ake wanke ta in ya zamanto a gurin an zuba magani to in yazo ba wanke a gurin ba zai shafa zai akan shi to ba irin shafa ta taimama ba shafa da lema zai dauko lema da ruwa a jikin shi da lema a hannun shi sai ya shafa an gane ko wannan haka zai wala asaibi ma'ana wawu dinnan ma'anar ta auni fa innahu yamsahu alal jaba'iri aw al asa'ib ko kuma bandejejjika wato in ya zamanto yanzu an zuba magani kuma sai aka nade maganin da bandage irin maganin likita ne an kai shi likita da aka zo magani aka ga idan aka bar shi a bude to maganin zai iya zubewa shikenan sai aka nade bandage a gurin to yamsahu alal asaib din yana yin shafa akan bandejin shi ma ba za a ce ba sai ya warware wannan bandejin sannan kuma yayi shafa akan wannan magani ko kuma yayi shafa akan wannan rauni din an gane da kyau al-muqarrir ilayhima wanda aka bukatu zuwa gare su su guda biyu wato wanda aka bukatu zuwa gare su tasniya din nan ta al-jabira din ce da al-asaib din wato zuwa ga shi maganin da kuma bandejin wanda aka bukatu da su wanda aka bukatu zuwa gare su amma in ya zaman to raunin bai taka kara ya kariya ba irin rauni ne kawai na gatanci watakila mutumin da yake da irin wannan raunin aiki ma ba zai hana shi bai zai iya yin aikin shi da sauran su kawai ya dako ya nada bandage to kaga ba zai shafa akan shi ba saboda lam yadarra ilayhima bai bukatu zuwa gare su ba an gane ko ko ya zaman to irin raunin da ba sai an zuba magani ba kawai sai ya zuba magani kuma to ba zai shafa akan wannan magani ba amma in ya zamanto al-muqarrir ilayhima ne wanda aka bukatu zuwa gare su to shine zai shafa akan su wa in shaddahuma muhdithan aw tajawazatil madruha wannan wato mubalaga ce yace wa in shaddahuma muhdithan koda ya daura wannan bandejin an zuba wannan maganin an daura wannan bandejin a jikin wannan gaba muhdithan halin kasancewa shi yana da kai kari wato idan ya zo gurin shafa zai akan su ba wai irin shafa bane akan khufi a ce sai mutun ya saka wannan khufin ba yana da alwala cikekkiya an gane idan ya zaman to mutun ba shi da lafiya shikenan ko yana tafiya kawai sai wani ya yanke shi a hannu da ya yanke shi ba shi da alwala lokacin nan aka kai shi likita aka dinke gurin aka zuba magani aka dinke aka dora mai bandeji to in yazo kaga shafa zai akan gurin kaga lokacin da wannan rauni din ya same shi baya da alwala ko to ba za a ce ba to ayi dubara yayi alwala a wanke gurin sannan kuma aka je aka dinke saboda yayi shafa akan shi a wa in shaddahuma muhdithan wato koda ya saka koda ya daura wannan maganin da wannan bandeji din muhdithan hala kaunihi muhdithan halin kasancewar shi yana da kai kari to shikenan yamsahu alaihima zai shafa ne akan su aw tajawazatil majruha ko kuma tajawazatil majruha wannan bandeji din ta ketare abin rauni din ta huce gurin rauni din tajawazatil majruha fasara guda biyu gare shi yanzu idan aka zo mutum baya da lafiya yayi rauni an kai shi da mai bandeji wani za ga ana nada shi bandeji sau biyu ko sau uku ko to kaga wannan akwai bandejin wanda take dandan gurin maganin da raunin akwai kuma sama da ita akwai kuma sama da ita to ba za a ce ba sai ya warware gurin guda biyu sannan kuma ya shafa akan ta farko din an gane ko wannan tajawazatul majruha kenan fasara ta biyu shine tajawazatul majruha idan ya zamanto mutun yayi rauni misali anan gurin kadai in aka tashi za a sa mishi bandeji sai ya kama hannan sai ya kama hannan sai kuma yazo shi hannan yazo shi hannan kaga duka tajawazatul majruha to wannan shi ma ba zai ce ba sai ya dage wannan gurin ya wanke kasan inda babu raunin sannan kuma ya shafa akan raunin kadai a hatta gurin da wannan bandejin ya rufe kawai zai shafa akan shi ne an gane da kyau na'am fa inna za'ahuma mutatahhiran litadawi badara ila masihima ba'da shaddihima kaga sai ta ba'da shaddihima ne yawa fa inna za'ahuma mutatahhiran idan mutun ya fitar da wannan bandejin da kuma magani yana zaune kawai sai ta bari ya duba wannan raunin nashi ya gani da sauki ko ku a'a akwai saura dai hal yanzu shikenan sai ya bude wannan bandejin sai ya zubar da maganin mutatahhiran halin kasancewar shi yana da kai alwala lokacin da ya tube wannan bandejin ya tube wannan rauni ya tube wannan maganin to badara ila masihima sai ya gaggauta zuwa ga shafar wannan bandeji din wanda aka rufe maganin da shi bada masi bada shaddihima bayan ya daure su ma'ana bada rabuhima bayan ya kullasu shikenan idan ya warware shi. Da ya leka sai ya ga cewa raunin akwai saura bai warke ba. Kenan to sai kuma ya kawo wani ya zuba maganin ya zuba kuma ya dauko wani bandeji ya sake nannadawa a gurin. To yanzu yana gamawa kawai sai ya dauko ruwa ya shafa gurin. To amma idan fa in ta'akhkhara batal al-masu idan ya zamanto bayan ya nada su bai yi gaugawa bai shafa akan su sai yi jinkiri to wa shaful wata bace fa an gane ko shikenan sai ya sake alwala batal al-masu wannan shafa din ta lalace. Na'am an gane da kyau yawwara ولغنائه غسل موضعهما تو inda ya zamanto kuma mutumin da yake da kai rauni a jikin shi wanda gashi na an zuba magani an nade da bandeji sai ya zamanto kuma ya wadatu da wannan maganin da wannan bandejin ma'ana ya warke shine wa inistaghna anhuma bi an bara aljurhu badara ila ghasli mawdi'ihima bidun ta'khir. Idan wannan raunin nashi ya wadatu daga sawa magani da kuma rufewa da bandeji saboda ya warke to sai ya gaggauta ila gasli mawdi'ihima zuwa wankewa gurin da aka zuba maganin aka nade shi da bandeji shine gurin da aka wato ya warke gurin rauni din kenan ba tare da ya jinkirta ba shine yace gasala mawdi'ahuma sai ya wanke gurin nasu anan take ba tare da an dauki lokaci mai tsawo ba. فإن سقطت في الصلاة قطع وفعل ما لزمه وابتدع. فإن سقطت تو idan wannan bandeji da wannan maganin suka zube yana cikin sallah yana cikin sallah saqabat wato saqabati aljabira wannan maganin sai ta zube daga jikin wannan rauni din ko kuma wannan bandejin ya kunce ya fadi to qaba sai yanke wannan sallah din ma'ana qada'a salata li butlaniha sai yanke wannan sallah din saboda sallah ta bace idan ya yanke ta wa fa'ala ma lazimahu sai ya aikata abin da yake wajibi ne akan ya aikata shi shine ya je shi ya dauko wani maganin ya zuba akan wannan raunin ya nade kuma da bandejin sai kuma ya shafa akan shi wabtada'a sai ya faru wata sallah an gane ku to wannan haka zai. Idan ya zamanto mutum yana cikin sallah sai maganin da ya sa a jikin wannan ma a jikin wannan rauni nashi kawai sai ya zube ya kawai ya fadi amma ko saboda bandejin da aka daura dama ba a lige shi ba da wata isfaladara ko wani abu makamancin sa shikenan sai ya sinci yana sincewa shi bai ma lura ba kawai sai ganin tsumman yayi a kas kuma sai ya ga maganin ya zube sun sallah ta lalace saboda gurin da aka bai rangume ya shafe shi wajibi ne ya wanke shi to kuma gurin wanke wal ya bayyana to sai yanke wannan sallah din je shi ya gyara abin da yake wajibi akan shi in ya zamanto gurin ya warke ne shi ya sa maganin ya zube ya fadi irin hanci ne dama ya fadi to shikenan sai ya wanke gurin in ya wanke shi kuma sai ya zo ya fara sallah shine fa'ala ma lazimahu sai ya aikata abin da ya kama shi in ya sake zuba maganin ne sabo da daurewa da bandeji to in kuma maganin ne kadai ake bukata in kuma ma ya warke ne gurin wanciya ce zai shi dai malazi mahu ya fa'ala ana ya fa'alu malazi ma ya lazamu wabtada'a sai ya faru wata sallah kuma. Na'am
wa fi hukmi al-jabirati isabatu al-fasadi yaqatun tijarahu basu sulbi wa kiswatu zikri dawa'an aw gishawatan wa ma ta'addara mulaqatuhu bi ghaslin aw masihin aw tayammumin sa'ada farduhu
shikenan wa fi hukmi al-jabira to cikin hukuncin magani wanda aka zuba a saman ma a saman rauni to za a baiwa isabatul fasad wato bandeji na sabin jiri wanda aka yi isabatul fasad wato bandeji na sabin jiri da aka yi idan ya zamanto mutum yana jiri yana yawan ciwon kai da za a je a mai shashshauta din nan shine to wannan ana ce da shi al fasad to bandeji na sabin jiri da aka mishi mutum akan shi ko ya zamanto yana tafiya kawai wani ya jefe shi a goshi ya wasa mishi goshi aka je likita kawai aka mishi rauni raunin da ko ba musulmi ba za a iya mishi an gane ko shine rauni na rashin lafiya kenan to bandeji wanda yake na sabin jiri da aka yi wa mutun ya khafun fijarahu wanda mai wannan sabin jirin yake jin tsoron kecewar jini ya zuba idan ba a yi ba wannan bandeji din aka je aka shashshauta mai aka ce wannan ho in ba allo in ba wannan tsatsagiyar ba aka mishi wato akwai matsala shikenan aka aka mai shaushawa ta bakin fuska ko ta nan gurin irin yanda waɗansu suke yi ko ta nan gurin ko ya zama to rauni ne a kai shi shikenan da aka je likita aka ce to sai a yi bandeji fa kaga ba zai yi ba a yi bandeji bakin nan kadai shine dole a yi haka shine a yi rauni wanda yake na rashin lafiya to wannan shi ma in ya zo shi zai wanke fuska to gurin da zai wanke shine inda babu bandejin inda bandejin kawai shafa zai a kan shi ba zai mumburza ba ya tasa gurin an gane ko haka nan in zai yi shafa akan kanshi to ba za a ce ba sai ya dage wannan gurin da aka yi bandeji din a kawai shafa zai yi a kanshi wa qirtasu sudur da kuma takarda wanda take takaya kaya idan aka ce as-sudur shine nan gurin inda ya zamanto mutun yayi rauni a nan kaga anan sai a sa isfaladara ya zamanto aka je aka zuba magani sai a sa isfaladara a danne gurin amma ba zai yi ba a hada shi a riye da bandeji saboda aka ce a riye da bandeji hal ido har kunne duka zai shiga kaga abin sai ya zamanto mutun ya koma makaho rana kai tsaka amma in ya zamanto an sa kirbas wato isfaladara saboda wannan rauni to in ya zo shi zai wanke fuskar shi to gurin da aka dora wannan isfaladara din ba wanke shi ba zai shafa zai yi akan shi shine abin da yake nufi an gane da kyau yawwara wa kiswatu dhufri dawa'an haka nan kuma inda aka wa farci tufafi na magani tufafin magani aka mishi to wannan shi ma in ya zo shi zai shafa akan shi ne an gane ko kiswatu dhufri dawa'an wannan haka malam ya kawo shi ana to amma yana ga mukhtasar khalil yanda yake yace ka fasdin wa mararatin وقرطاس السلوج وإمامة خيفة بنزعها حكمي مختصر يكاو يتيك فصد واتوه كنت الجبيرة كما إند أكي ومتن سبن جلي ومرارة دسل كلمة الداتية واند أكذبا تأسما واتو فرشي نمتن ديتاش أكي دن فرشي نمتن يتاش أكذبا ما غني وإن أكبرش أبو له متن ينتفيا farce idan ya dan tashi kadan idan mutum ya tuntube ji zai kamar ya fita daga duniya zai ja shiga cikin wani yanayi to shikenan idan ya zo shi mutum farcen shi ya tashi an zuba magani a gurin an samu kiswatu zufur wato tufafi na farce da aka yi amma aka zuba magani salkar madaddaciya aka zuba a kai to shikenan in ya tashi zai shafa ne a kai shi ba zai wanke shi ba ko kuma ba zai dage wannan raunin ba an gane da kyau auyi shawatan ko kuma ya zamanto toshiya ta ido inda ya zamanto mutum an je an mishi aikin ido irin yanda ake hudda waɗansu abubuwa dai daga cikin ido kaga aka tashi za aka gama aikin wannan duka ake riha mutum ido a danne mishi nan kin wannan to ya aka zo ba za a ce ba kawai kan idan kadai zai bari sai ya wanke wannan gurin duka da kulma a kawai shafa zai akan gurin saboda duka ne ake danne shi ko to wannan gishawa din ita ba ba za a daga ta ba kawai barin ta za a yi yanda take in ya zo shi wajen alwala kawai shafa zai yi a gurin ba sai ya wanke gurin ba saboda duka waɗannan darurat ne wanda idan mutum wato ya ce zai daga su zai zama to sun je yi mishi wani ƙarin matsalar an gane ko na'am an ƙare duka can ko na'am وما تأذر ملاقاته بغسل أو مسح أو تيمم سقط فرضه فاتو دكان أبن دا ملاقاته بغسل حدا ويش دا وانكيوا أحدا وانن قولن دا وانكيوا أوانكي وانن قولن تأذر يدامن تويا وحالة بذي إيجوابا معنى وما سعوب ملاقاته بغسل دكان قولن دا يدامن تو أحدا شدا وانكيوا يا وحالة ba zai iya yiwuwa ba idan aka ce za a yi hoto za a shiga cikin wani yanayi aw masihin ko kuma shafa in aka ce a shafu wannan gurin saboda tsananin radadin da yake to me wannan abin idan ya shafu wannan gurin to zai iya fita daga cikin hayyace shi saboda tsananin zafi aw tayammumin ko kuma ya zamanto ba zai iya yiwuwa ba a yi taimamar wannan gurin a mishi taimama saboda ba gurin da ake yi wa taimama bane saqaba farduhu to farillal wannan gaba dan ta sabka kaji addini na musulunci kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ubangiji subhanahu wa ta'ala baya dora wa rai face da gurgurdan karfinta tunda tayi iyakacin nata to fa Allah subhanahu wa ta'ala yutimmu laha ma baqiya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya cika mata abin da ya saura din saboda Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ubangiji tabaraka wa ta'ala bai sanya muku kunci ba a cikin addini na musulunci sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr da sauran ayoyi da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke nuni akan cewa idan ya zamanto mutum baya da lafiya wata gaba daga cikin gababuwan shi tana da koyi matsala ba zai iya wanke ta ba to addini yana da koyi sauki ga yanda za a yi kamar yanda idan ba zai iya tsayuwa ya salla a tsaye ba zai iya yin ta a jingine zai iya yin ta a zaune kamar yanda muka karanta a cikin karatunmu na littafin akhdari wa bi hadha alqadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk